Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Buhari Auna tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau 12 ga watan Oktoba na shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Mahmud dauke da kanan labarai
Gwamnan jihar Texas da ke kudu maso yammacin Amurka ya yi wata doka da ta soke duk wani umarni da ya tilasta yin allurar COVID-19 ga ma'aikata Koriya ta Arewa ta yi ikirarin kera wani makami mai karfin gaske wanda ce ta sanade shi ne don harba makaman nukiliya akan Amurka. Kasashen G20 masu karfin tattalin arziki a duniya za su tattauna kan irin tallafin da za su ba Afghanistan.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya mahukunta na ci gaba da maida waɗanda rikicin Boko Haram ya sa suka tsere daga gidajensu. Sannan za ku ji cewa shugabannin addini da na gargajiya a Najeriya na gudanar da wani taro don neman mafita mai ɗorewa ga rikice-rikicen da ake yawan samu a wasu sassan ƙasar. Daga bisani kuma muna tafa da shirin noma da ma kaɗan daga cikin ra'ayoyin ku masu sauraro kafin duk waɗannan rahotannin bari mu fara ta kawo muku labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Gwamnan jihar Texas da ke kudu maso yammacin Amurka Greg Abbott ya yi wata doka wacce ta soke duk umarnin da ya tilasta yin allurar COVID-19 ga ma'aikatan kamfanoni ko wani wajen harkokin kasuwanci. Gwamnan Abbott na ɗaya daga cikin gwamnonin jam'iyyar Republican a Amurka da suka jima suna kai ruwa rana da shugaba Joe Biden kan yadda za a daƙile tsar annobar coronavirus daga cikin abubuwan da suka rika samun sabani har da batun saka takunkumin rufe fuska inda aka haramta tilasta saka shi a makarantun yankin a watan da ya gabata shugaba Joe Biden ya bada umarni ga wuraren kasuwanci da suke da ma'aikata 100 zuwa sama da su tabbatar sun karbi allurar COVID-19 ko kuma su rika mika kansu ana musu gwaji a kowane mako kazalika umarnin ya shafi dukkan ma'aikatan lafiya da na gwamnatin tarayya da masu ayyukan kwantiragi a baya dai har manyan kamfanonin jiragen sama biyu dake jihar ta Texas wato American Airlines da Southwest Airlines sun tilasta yin allurar ta COVID-19 ga ma'aikatan su shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya duba wani makami mai linzami mai karfin gaske wanda kasar ta ce ta kera shi ne don harba makaman nukiliya akan Amurka yayin da ya sha alwashin hada wata gagarumar rundunar soji don a tinkari barazanar da Amurka ke yawan yi kamar yadda kafa yaɗa labaran ƙasar ta bayyana har ila yau a wani kokari na ganin ya shiga tsakanin Washington da Seoul shugaba Kim ya yi amfani da wani jawabi da ya a wajen wani taron baje kolin makaman ƙasar a ranar Litinin inda ya ce ba Koriya ta Kudu bace abokiyar gaba kuma babu wani abu da zai ƙara shiga tsakanin su Shugaban Koriya ta Arewa ya kuma kwatanta Amurka a matsayin salar tashin hankulan da ke faruwa a yankin Koriyoyin biyu inda ya kara da cewa abin da ya sa a gaba shine ya kera makaman da za su ba kasar kariyar da babu wanda zai iya tanka mata baje kolin makaman wanda kamfanin dillancin labarai na KCN ya ruwaito an shirya shi ne yayin da ake bikin cikar jam'iyyar Workers Party mai mulki shekara 76 da kafuwa kuma hakan shine karo na farko da aka baje irin waɗannan makamai Ita dai Amurka ta sha mika goren gayyatar zaman tattaunawa ga Koriya ta Arewar inda ta ce a shirye take ta zauna a ko'ina kuma kodayaushe ba tare da gindaya wasu sharuɗa ba sai dai shugaba Kim ya kore ta yin wanda ya kwatanta a matsayin wata dabara ce ta ɓoye ƙiyayyar da Amurka take nuna wa Koriya ta Arewar yayin da ƙasar Afghanistan take fuskantar ƙalubalen shiga wani yanayi na matsi shugabannin ƙasashen duniya 20 da suka fi ƙarfin tattalin arziki na G20 na shirin gudanar da wani taro ta yanar gizo don tattauna irin tallafi da za a ba kasar da kuma matsalar tsaro da ta taso tun bayan da Taliban ta karbe mulki a watan Agusta. Prime Minister Italia Mario Draghi ne zai karbi bakuncin taron tare da babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres. Shugaban Amurka Joe Biden, Prime Minister India Narendra Modi da sauran shugabannin kungiyar ta G20 daga nahiyar Turai na daga cikin waɗanda ake sa ran za su halarci taron. A ranar Litinin mai kula da tsare-tsaren harkokin wajen kungiyar tarayyar Turai ta EU Joseph Borrell ya sha alwashin cewa za su tallafa inda ya kara da cewa kasar ta Afghanistan ta shiga wani mummunan halin da tana gab da rugujewa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, a gaida Mahmud Lalo. Kafin mu kawo muku ci gaban labaran, bari mu duba taskar rahotannin mu. Yayin da mahukunta a Najeriya ke ci gaba da maida waɗanda rikicin Boko Haram ya daidaita gidajen su. A wasu yankunan al'amura sun fara daidaita, yayin da a wasu yankunan kuma har yanzu ana fuskantar barazana. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Sandai bayan da aka fara sake tsugunar da mutanen da tarzomar Boko Haram ya raba da gidajen su daga garuruwan su na asali ake ci gaba da fuskantar barazanar ƴan ta'addan akan garuruwan dukwa irin kwarin gwiwa da mahukunta ke bayarwa a jihar Borno wacce ta fama da wannan tarzoma tuni gwamnatin jihar ta yi nika wurin sake tsugunar da waɗanda suke da dace ta a wani taro da aka yi na majalisar ɗinkin duniya a birnin Injin Mana da ke kasar Chadi na yi ciki da hakimin baka a jihar ta Borno Alhaji Zanna Arjinoma kuma na tambaye shi ya zuwa yanzu ko me ake ciki tun bayan da aka sake tsugunar da su
alhamdulillah mun gode Allah kuma his excellency the executive Gwamnati na Borno ya tashi sai ya tsaye akan yayin da aka samani kuma mu duka mutane mu yanzu muna kan kaiwa amma yanzu ma presently yanzu ma an kai mutane kamar 6,700 ma an kai insha Allah kuma ana cikin tsoro sosai
da duban cewar baga yana iyaka da yana kan iyaka musamman ba ku da wani fargaba
ba mu da wani fargaba nan gaba insha Allah kuma sojojin namu da always be ready always ba mu da wani fargaba
kaman daga lokacin da aka mai da ku zuwa yanzu ba wani abin da ya faru
ba wani abin da ya faru kuma muna gani lokacin da mun tafi a cikin rana daya mutu yaran nan kosu biyu hakan nan suna kawowa farmaki kuma sojojin anan mai rasu baba abun da ya faru mun zo na lafiya kalau
ita ma jihar Yobe da makwabtaka da jihar Borno wacce a baya ta dandana kudarta daga hararen ƴan ta'addan Boko Haram din wadanda suka kwace garuruwa da dama a jihar kafin da bisani sojojin Najeriya su yantar da su kawo yanzu an maida dukkan ƴan gudun hijira zuwa garuruwan su na asali kuma na tambayi kwamishinan al'amuran jin kai na jihar Dr. Abubakar Garba Iliya ko kawo yanzu a iya cewar mutanen ba sa fuskantar duk wani barazana
zai wahala komai ya koma normal a yanzu a halin yanzu dai mun mai da duk mutanen aikin su mun garurukan su amma ka san cewa an ja tabbatar garurukan wasu sun rushe wasu gidajen su a kone makarantu wasu babu to muna kokarin gyara wayannan don mu tabbatar da jama'a sun koma gidan lafiya amma gaskiya barazanan da yanzu kare sai sauki
to sai dai kuma a ƴan tsakanin nan dai mayakan na Boko Haram na yin iya kokarin su wurin ganin sun kai har-hare ga irin waɗannan garuruwa domin ko a shekarun jiya ma sai da sojojin Najeriya suka dakile irin wannan hari na ƴan Boko Haram akan garin Aulari dake yammacin garin Bama a jihar ta Borno kuma a wani sananne a kwanan baya can ma mayakan na Boko Haram sun sake daidaita garin Gaidam dake arewacin jihar Yobe na makwabtaka da jamhuriyar Nijar inda daga bisani sojojin Najeriya suka sake ento da garin abinda masu sharhi ke cewar akwai buƙatar dakarun Najeriya su sake janta mara domin ƙara tabbatar da tsaro a irin waɗannan garuruwa Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49 da kuma 60 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin jin shirye-shiryen mu yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da karshen labaran duniya
Babban bankin duniya ya nuna damuwa kan yadda basussukan da kasashe marasa karfin tattalin arziki ke cewa ya karu da kashi 12 inda kiyasi ya nuna cewa kudaden sun kai $1,860,000,000,000 a shekarar 2020 hakan kuma ya faru ne sanadiyar annobar COVID-19 yayin da bankin na duniya ya kira ga kasashen da su rage nauyin basussukan da ke kansu shugaban bankin na duniya David Malpass ya faɗa mana ma labarai cewa alƙalman bankin sun nuna yadda adadin basussukan suka karu akan kasashe marasa karfi da masu matsakaicin karfi ya kuma ƙara da cewa rabin kasashen duniya marasa karfin tattalin arziki sun fada cikin kangin basukan da suka ciyo a waje kuma lamarin ya kai shallin da sai sun dauki matakan gyara kungiyar TPLF dake mulkin yankin Tigray a kasar Habasha ta ce dakarun kasar sun kai wani samamman soji daga yankin arewacin kasar kakakin kungiyar ta TPLF ga tashi raida ya fada wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa kamar yadda dakarun Habasha daga yankin Amhara sun kai samamman ne don su kori dakarun Tigray daga yankin Amharan ko da yake kamfanin dillancin labarin na Reuters ya ce bai kai ga tantance gaskiyar wannan lamari ba sai dai mai magana da yawan Prime Minister Habasha Abi Ahmed Hebelen Sayum ta ce gwamnatin Ethiopia na da ikon ta kare al'ummar ta ko ina a fadin kasar daga duk wata barazana da ta shafi ayyukan ta'addanci Amhara da Tigray sun kwashe gwamnatin shekaru suna takaddama kan wannan yanki tun bayan da dakarun Tigray suka kara fadda iyakar su a shekarun baya wace ta do har da wasu yankunan Amhara mai danshin noma lamarin da yasa hukumomin kasar ta Ethiopia suka fatattake su
To madalla a gaida Mahmud Lalo da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC da ake ci gaba da neman mafita mai dorewa ga yawan rikice-rikice da ake samu tsakanin mabiya addinai da kabilu daban-daban a Najeriya malaman addinin Kirista da Musulunci sarakunan gargajiya wasu masu ruwa da tsaki sun fara fitar da sabbin dabarun kawo fahimta tsakanin dukkanin al'umman kasar ta hanyar tattaunawa da juna don inganta yanayin juriya da hakuri da zaman samun zaman lafiya mai dorewa a kasar daga Abuja Wakiliyarmu Halima Abdurrauf na dauke da karin bayani.
Batun yawan rikice-rikice tsakanin al'ummar Najeriya baya rasa nasaba da maganar kabilanci da addini wanda idan aka yi la'akari da tarihi tun shekarar 1953 aka fara fuskanta da marin da a yanzu ya kara tsananta sakamakon ayyukan mayakan Boko Haram da yan bindiga da suka addabi sassan kasar daban-daban. Bayan taron neman haɗin kan 'yan Najeriya da majami'ar Methodist ta shirya a birnin Abuja, Bishop Ndoko Onuoha da ke zaman ɗaya daga cikin jagororin dandalin tattaunawa tsakanin mabiya addinai don kawo zaman lafiya ya jaddada buƙatar zama a kan teburin yin sulhu da juna don inganta yanayin juriya da haƙuri tsakanin al'umma da zai kawo zaman lafiya a ƙasar yana mai cewa zai taimaka wajen samar da fahimta ga addinai daban-daban a ƙasar.
Among the very great communities in the world, Christianity and Islam recognize the need of dialogue.
Shi ma sarkin bacci kuma jagoran aikin tabbatar da zaman lafiya a Najeriya Alhaji Nasir Ado Bayero ya ce kamata shugabanni su raka jaddada muhimmancin abokantaka tsakanin al'umma su kaunaci mutunta juna a ciki da wajen yankunan su domin a kafa misali ga sauran 'yan kasar saboda su koyi da zama tare cikin aminci da 'yan uwantaka da juna ba tare da nuna kabilanci ko wariya ga addinin juna ba
businesses, economics and political relationship without crisis. We should, as elites and leaders of our society, manifest friendship, love and mutual respect in and out of our respective comfort zones in order to set example for Nigerians to see and learn to live together in peace, brotherhood, tolerance and mutual respect of each other.
A game da ababen da za su kawo zaman lafiya a Najeriya da ma duniya baki daya, tsohon mai bawa gwamnatin jihar Kaduna shawara akan sha'anin addinin musulunci da aikin hajji, Malam Halliru Abdullahi Maraya ya ce
la ikraha fiddin, no compulsion in religion.
Wato abin da nake ganin zai kawo zaman lafiya a Najeriya da ma duniya baki daya shine mutane gaba daya ba tare da lura da wani bambancin addini ba su san cewa wato dukkan su ƴaƴan mutane guda biyu ne wato Hawwa'u da kuma Adamu amincin Allah ya tabbata a gare su wato ma'ana da Kirista da Musulmi da Yahudi da wanda ma bai yarda akwai Allah ba indai mutum ne to duk uwan mu daya uban mu daya yayin da mutane suka fahimci wannan to babu shakka za a zauna lafiya because duk wanda ya bata maka rai indai mutum ne ka san cewa dan uwanka ne saboda haka babban abin da ya kamata kenan mutane su dauka a matsayin darasi
Yayin taron mai taken gina al'adun zaman lafiya da haɗin kai a ƙasar mu, wasu jagororin addinin Kirista a Najeriya sun ce:
Ni ne mai suna Pastor Simon A.S. Dolly, tsohon shugaban matasan Kirista a Najeriya. Gaskiya wannan taro akwai muhimmanci, domin gaskiya ya haɗa mutane daban-daban, musulmi da Kirista, kuma ya nuna cewa Kirista da musulmi duk Allah shi ya halice mu, kuma mu mun zama mutane ɗaya ne wanda ya kamata mu kaunace juna. Amma mun bar kanmu bambanci ya shigo tsakanin mu, ana abubuwan da bai kamata. Kamar ne nake gaya miki, kare na uwa ɗaya uba ɗaya musulmi. Ina da anti na Aisha, musulma ce, sai ka tashi yau ka ce kana gaba da tadun addini. To gaban addini gaskiya bai cancanta ba.
Sunana Reverend Dako Badamasi ta Methodist Church a nan Abuja.
To kinga indai musulmai da kristoci mun zauna mun dai mu yi magana, to ga this area we agree, ta nan ba mu yada ba. Amma dai indai muna magana, kaga everybody will understand, to this is area of agreement, this is area of differential.
Abita koyarwa addinin Islama da na Kirista, tattaunawa wata kafa ce mai amfani wajen warware rikici don samun zaman lafiya tsakanin al'umma. Masu ruwa da tsaki dai na ci gaba da neman a cire batun neman bayanin asalin inda mutum ya fito a cikin Najeriya, don kawar da matsalolin rashin zaman lafiya da ake fuskanta a ƙasar, duba da yadda ake rubuta wutan rikici da lalubo asalin mutum a ƙasar. Lima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Halima Abdulrauf kenan. To kuma yadda muka bayyana a farkon shirin, har yanzu a jihar Kano matsalar yawan sace-sace ko kwace waya yana ciwa mazauna ƙwayar Kano tuwo a ƙwariya, wanda a 'yan kwana-kwanan nan ne mazauna yankin rijiyar Lemu ke korafin yawan sata ya yi kamari, hatta kai da barayin na haura gidaje domin aikata satar. Wakiliyarmu Baraka Bashir na da ci gaban wannan rahoton.
Mazauna yankin rijiyar Lemu da ke ƙwaryar Kano dai kamar sauran al'ummar Kano na fama da yawan kwacen wayoyi, wanda har ta kai da dama ba a iya fito da waya domin amfani da shi a bainar jama'a, musamman ma a kasuwanni. Wannan sace-sacen ko sanan wayoyin yayi kamari ko watannin da suka gabata ne ma. Masu satar wayar suka kashe wani jami'in gwamnatin tarayya a kofar mata bayan da suka sace masa waya. A yanzu dai satar ya sauya salo, inda barayin ke bin 30 dare domin aikata wannan masha'a. Wasu da aka sace musu wayoyinsu, wanda rundunar 'yan sandan ta ci galabar samo su, sun bayyana yadda aka yi musu satar.
Na dan kwanta kadan, sai na barawan ya tsallako cikin gidana, ya zo ya kwasan min waya. Ina tashi bai fi da minti 5 ba sai na ganshi, ba sai naga ba wayoyin.
Wayan muka duba muka ga da asuba babu. To da makoci na sai aka ce an kira shi, sai nace to duk yanda aka yi mata mutana tun. To bayan nan wajen misalin karfe 10 sai muka kira. Sai aka ce tana nan ofishin rijiyar Lemu, an kama shi a rijiyar Lemu. Dan haka mu zo kan mu samu damuwa, wayoyin mu duk suna nan.
Muna kwance muka ga ba mu ga wayan mu ba. Kabda sallah asuba karfe 4 ishaura, to bayan muna ta jimami sai can bayan mun sallah asuba sai muka kira wayar, sai aka ce mana a rijiyar Lemu da bishop an kama shi, mu zo in ya so mu duba inda sauran labari sai mu bayar.
Barawan wayar da ya addabi mazauna yankin rijiyar Lemu Abubakar Ibrahim mai shekaru 25, wanda yace ya kai kimanin shekaru 5 yana yi wa mutane sata, musamman ma na wayoyi.
Na saci wayoyi ne guda 9, haura katangar ne dauki guda a cikin gida guda 2, sauran kuma a shago, da sigari ne kawai sai diyaza sai kodin. A sama shekara 5 na dauka siyarwa nake, kawai bukatar gabana nake, kamar kawai dai ci banza ciwo kiyaka, dan babariki nake yi ba.
Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Kano SP Abdullahi Haruna Kiyawa ya ce sun samu wannan barawo.
Mun samu nasarar wannan matashi wato a unguwar rijiyar Lemu a nan Kano, wanda aka kama shi wato da wayoyi na sata guda 9. Daga binciken da muka fara masa ya tabbatar da cewa satuwa waɗannan wayoyi yayi, kuma mun yi bibiya gidaje guda 2 da yaje da kuma shagon da yaje, mun nemo waɗannan masu wayoyi. Kuma cikin wannan shekaru 5 da muka tambaye shi adadin gidaje da kuma wayoyin da ya sata, yace ai ba ma su da adadi, bai zai san ma yawan su ba.
Ya ƙara da cewa rundunar tana kokarin magance matsalolin wannan yawan sace-sacen wayoyin a ƙwaryar Kano. Baraka Bashir, muryar Amurka daga Kano a Najeriya.
Baraka Bashir kenan. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba, wato noma, da abokin aikin mu Muhammad Hafiz Baballe ke shirya mana.
Noma tushen arziki. Jama'a assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, wakilan mu Abuja Madina Dauda ta tattauna da shugaban kwamitin noma a Majalisar Wakilan Najeriya, Munir Babba Dan Agundi da Dr. Ras Gidado, jami'a hukumar fasahar tsirrai, lafiya da muhalli ta ƙasa, kan sabbin dokokin noma da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattabawa hannu a kwanakin baya. A cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon, za mu dora inda muka tsaya. Kada na ja ku da nisa, ga dai ci gaban tattaunawar.
To Dr. Rose Badin zo ga dake a hukumar da kike aiki, wato ta fasahar tsirrai, lafiya da muhalli. Kuna irin waɗannan bincike-binciken kamar yadda honorable ya faɗa?
Muna yi ƙwarai da gaske. Yanzu haka daga Kano nake. Jiya muka je Kano, to jiya muka ga fitar da ingantaccen iri wanda aka inganta, that is wake. Wannan farin waken a Kano muka kira manoma da kuma malaman gona da kuma duk manyan mutane, muka gayyaci shi mai girma gwamnan Kano Alhaji Ganduje, shi ma ya tura mana wakili, bai je da kansa ba, ma ya tura mana wakili, gwamnan Jigawa ma ya tura mana wakili. So mun bayyana da wannan ingantaccen iri domin manoma su amfana da ita. An gyara ta ne, an zance an canja mata ƙwayan halitta, an sa mata wata ƙwayan halittan da idan wannan ƙwaron wake akwai wani na fara ne, ai ko ƙwaron na fara ne,
akwai ne kuka san shi, ai don ko ne masu
fara. So kin san idan kika shuka wake, daga ya fara tsira, ya fara ganye, ya fara flower, sai wannan ƙwaron ta zo su cinye ta. So
baya barin yayi
ya, so yana hana manoma su samu amfanin gona. To kuma kun san kuma noma kuma amfanin gona ita ce noma, kuma noma kuma kin san tushen arziki ne ko? In babu baka samu amfanin gona ba, ina zaka ga arzikin? Ai babu, ai sai ka samu amfanin gona sosai sosai. Manoma in ya samu zai ji daɗi, kuma ya samu ya sayar, ya kuɗi, ya kai yaransa makaranta. So wannan ƙwaro ne aka yi maganin ta.
Ƙwaron?
So kin san waken na gida idan ka shuka ta, wannan ƙwaron tunda ba ta da wannan ƙwayan halittan, ba a taba taba, ba a canja ta ba, sai su zo su cinye, manomi ba zai samu amfanin gona ba. Amma wannan da aka yi kamun na gidan, kamun ka ga amfanin gona sai ka yi feshi har wurin kashi goma. Wani feshin ma kana yi ana gona ɗaya? Gona ɗaya za ka yi feshi sau goma ko sau takwas. No. So idan ka yi feshi din nan, kuma ba lallai bane feshin nan mai kyau bane, yawanci su kisan ba su da kyau. In manoma zai yi ya je sai wannan sai wancan ya ta gwade-gwade, kuma kisan kashe kuɗi ne. Shi yasa amfanin gona a nan Najeriya tana da tsada. Domin me wannan honorable ya yi maganan wannan bincike-bincike, bin ma yin bincike-bincike ba a sa kuɗi akan bincike-bincike. Binciken nan kuma ita ce ginshiki, in za ka yi gini ai sai ka yi ginshiki. To mu sai mu ce ko za mu yi gini, ba ginshiki, ba ginshiki ai ba za ka yi nisa ba. Me yasa honorable ya yi maganan Brazil, su Brazil, su America, su Argentina, ai da Najeriya wuri ɗaya take da Brazil, dukkanmu da su inda, amma yanzu duk sun nisa da mu don wannan bincike-binciken. Ban ma sa kuɗi akan bincike-bincike, kuma gwamnati ba ta kula da waɗannan cibiyoyin da aka yi na bincike-bincike ɗin. Kin gane? To ta bincike-binciken nan ne zaka gane menene zaka yi idan damuwa ta zo, idan ambaliya ya zo, idan kuma rashin ruwa, mun samu rashin ruwa, kun san yanzu kuma akwai canjin yanayi.
Akwai canjin yanayi, wani lokaci an samu ruwa, wani lokaci babu.
To ya zaka yi? Kuma gashi muna ta aihuwa Nigeria, mutane mun yawa yanzu, population namu na ƙaruwa. So dole ne mu yi yanda za mu samu isasshen abinci. Yanzu aka fa mutane da ba sa samu, ba su zama kuɗi. So kin ga in ba a inganta iri-irin nan, noma ita ce akan iri. In kana da iri mai kyau wanda in ka shuka dukkansu za su tsira, kuma su yi maka amfani. So in baka inganta irin ba, ina za ka samu amfani? Yanzu akwai damuwa, ƙasa ba ta da kyau, babu taki, ƙasa ta yi takin ya riga ya bata kasa da su ne din nan sai kai amfani da wannan takin zamani. Takin zamanin kuma tana sa shi da yawa, tana da illa, tana bata abin nan kasa, tana ƙara bata wuri, tana kuma kawo wannan canjin yanayi, tana karuwa sai kaga zafi da su ne din nan. So amma kin ga wayannan wannan ingantaccen irin da muke fitarwa ake ta bincike ana yi, muka samu kuɗi wasu ma'aikatun kasashen waje sukan taimake mu na gwamnati dai kaɗan zaka samu, ba zaka samu yanda zaka ji daɗi shi ba, kin gane. So mukan mu rubuta ma mutane irin su kungiyoyi su menene din nan.
To yanzu farawa ne kuka yi ko dai kun dade kuna wannan binciken?
Mun dade muna wannan na waken an yi shekara wurin 15 ko ba haka ba, an yi wurin shekara 15 an fara.
Yanzu ne kuka cimma nasara?
Yanzu ne muka cimma nasara, yanzu kuma jiya mun ba manoma iri.
Kyauta?
Ba kyauta aka ba su ba. To akwai dai dan kyauta wanda za a jaraba, amma kuma akwai nasiruwa. Seed companies guda uku ne, akwai Maina Seeds, akwai kuma Technic Seeds, akwai kuma Gold Agri guda uku. Su ne aka ba su wannan license wanda za su sai da wannan iri-iri din.
Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu. Sai makon gobe za ku ji mu dauke da cigaban tattaunawar. Yanzu a madadin bakin namu da kuma wakilin mu Abuja Madina Dauda, sai Jule Leathers Gresham da ta taimaka wajen ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sai wani makon idan Allah ya kai mu.
Masu saurare yanzu kuma sai ra'ayoyinku da kuke aiko mana ta hanyar email. Masu saurare sakonmu na farko a yau na haɗin gwiwa ne daga Namero Umar Makera da Yahya Dannu Azari Alasa na faɗa daidai, inda suka ce muna taya ɗan jarida a litera murnar sake shi da wata kotu ta yi a jamhuriyar Nijar bayan ya kwashe dogon lokaci a tsare. Da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen matsalar musgunawa ɗan jarida da ake yi. To amin. Daga nan kuma sai sako daga Mahmud Salihu Kaura, inda ya ce muna roƙon Allah ya kubutar da mai martaba Sarki Hassan Attahiru, wanda a yau Talata ya cika makonni hudu a hannun masu garkuwa da shi da ma sauran ƴan uwa al'ummar musulmai da aka yi garkuwa da su. Allah ya amintar da su a hannun waɗannan miyagun mutane. Shi kuma Ado Salati Goma ga Annabi Rajau cewa yayi, duniya ina zaki damu domin naga bayan tarin tallan matsaloli dake addabar al'umman Najeriya sai gashi kuma ruwan sama sun tsaya cak, gashi kuma shukokin mu ba su isa ɗebewa ba. Dan haka wallahi jama'a mu tuba ga Allah mu gyara halayen mu, shine mafi alkhairi a gare mu. Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito daga kawo mai ruwa Bajoga, inda ya ce ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Masu saurare mun gode, ku ci gaba da aiko mana da sakonni. Kafin mu karkara shirin namu ga Mahmud nan da takaitattun labarai.
Gwamnan Texas da ke kudu maso yammacin Amurka Greg Abbott ya yi wata doka wacce ta soke duk umarnin da ya tilasta yin allurar COVID-19 ga ma'aikatan kamfanoni ko wani wajen harkokin kasuwanci. Gwamnan Abbott na ɗaya daga cikin gwamnonin jam'iyyar Republican a Amurka da suka jima suna kairuwar rana da shugaba Joe Biden. Gwamnan Abbott na ɗaya daga cikin gwamnonin jam'iyyar Republican a Amurka da suka jima suna kairuwar rana da shugaba Joe Biden kan yadda za a daƙile tsar annobar coronavirus. Daga cikin abubuwan da suka rika samun sabani har da batun saka takunkumin rufe fuska, shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya duba wani makami mai linzami mai karfin gaske wanda kasar ta ce ta kera shi ne don harba makaman nukiliya akan Amurka, yayin da ya ce alwashin hada wata gagarumin rundunar soji don a tinkari barazanar da Amurka ke yawan yi kamar yadda kafa yaɗa labaran kasar ta bayyana.
duka masu saurare da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can anjima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya Niger kamar da caji wato karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma Mahmud Lalo da ya tsaya na gabatarwa da Julie Lagos Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayan sa. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Sai mun haɗu a shirinmu na dare.